Rundunar tsarotar Special Task Force a jihar Plateau ta kame wasu mutane 20 da take zargi da aikata manyan laifuka daban-daban, ciki har da kai hari kan ƙauyen Kulben a ƙaramar hukumar Mangu, inda aka kashe mutane 12. Komandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo Janar Augustine Agundu, wanda ya yi faredin waɗanda ake zargin, ya ce jami'ansu sun kame Ya'u Muhammad, wani babban ɗan fashi da makami a garin Toro, jihar Bauchi, wanda shi da tawagarsa suka yi kwanton ɓauna wa sojoji suka kashe ɗaya daga cikin dakarun a yankin Riyom. Manjo Janar Agundu ya ce rundunar ta kame wani mai suna Isha Kufam da ya yi ƙaurin suna wajen satar shanu a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Komandan ya ce sun kame Isa Abdullahi, Usman Abdulkarim da Hassan Shu'aibu da zargin satar shanu. Musa Adamu, Ibrahim Musa da Alhassan Ahmad kuwa rundunar na zargin su ne da hannu wajen kai hari a ƙauyen Kulben a kwanakin baya da ya kai ga asarar rayuka 12. Sauran waɗanda rundunar ke zargi da fashi da makami sun hada da Emmanuel Ebube, Timchom Kummeb, Solomon Dandon da wasu da aka kame da laifin shiga ƙungiyar asiri suna cin zarafin al'umma. Shiko Umar Musa Taylor rundunar na zarginsa ne da zama ɗan ƙungiyar Boko Haram, wanda a cewarsa ya gudo ne daga ƙauyen Damagum a jihar Yobe saboda matsi da rundunar Operation Lafiya Dole ke yi, wanda ya ce sauran 'ya'yan ƙungiyar sun watse suna yankin Abuja da jihar Plateau. Na tattauna da Umar Musa Taylor, ga irin bayanin da ya yi min.
Me ya kawo ka nan jihar Plateau?
Ni me ne kai ni jihar Plateau kuma? Na ina cikin garin ne, na ce miki. Tafiya ne ai nace ma tafiyar kafa hanya bukwalta ai nake bi, kan bai banbanta ba ai da mota. Lokacin da ina da mota ina bi da mota wuce.
To amma ba ana
kamun suna ce maka amma duka bai wadatar da ni ba, ai dole wani wajen zan taka da kafa na ina tafiya.
To amma ana zargin ka da kungiyar Boko Haram.
Ba ni bane fa, ni ban da wani kungiyar wani fa, ni ban da wani kungiyar wani. Ni mai kai ne ni kamar haka ne mai kungiya zai haka mai kungiya.
To amma me suka gani har suka zarge ka?
Ban da wani inda na samu sakewa, amma me zai kai ni kuma kina tsabata mun dai haka?
Shi ma Jafar Shu'aibu, wanda rundunar ta kama da tsabar kuɗi naira $1,789,000, tana zargin sa ne da satar mutane don neman kuɗin fansa, wanda ya ce suna gudanar da harkar su ne a tsakanin jihohin Kaduna da Nasarawa.
Oga bakin nahu bane, oga gido gane, sata ba sata bane, don kamar yanda ake maganan kinnafin na san kinnafin na sani, na san sata duka din na san menene shi, ne kuma wannan ba ashe na samu wannan kuɗin ba.
Manjo Janar Augustine Agundu ya ce kuɗaɗen da suka samu a wurin waɗanda suke zargin da bindigogi da suka kama za su kai kotu ne a matsayin shaida.
Ga suna bayana sai za ku iya yi musu magana ka san laifin da sun yi da aka kama su.
Amma kuma ne laifin da suka kama su da shi?
Iri-iri ya yi. Akwai wasu aya da suna kan kidnapping, akwai wani da muka kama na armed robbery, wasu masu sai da bindiga wanda suka gyara bindiga, wanda suka yi bindiga da su da mutane cultists.
Komandan ya buƙaci jama'a su ci gaba da ba da bayanai da zai kai ga karkaɓe ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.